بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة 20 غواتن ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبو نادى تريه نادى قوم شابكوي وان دي 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 دا أشرين دا بكوي غواتن مارج 1997 إدنبا أمان تابا أجيني مكسامو جابر بن عبد الله الله يقارا مش يردا يفار بام لاباري دنگني دا حج النبي صلى الله عليه وسلم أتكين وان اللتافي وان دا محمد ناصر الدين الألباني يوال لفا حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله. Tujiya mun ji inda Jabir ya ba mu labari cewa Annabi ya fito wannan aikin haji ranar 25 ga watan Zulqa'ada, ma'ana daidai da wannan wata da muke ciki kenan, wanda yake ainihin yayi daidai da saura kwanaki 4 ko kuma 5 watan ya cika. Saura kwanaki 4 in watan ya kasance kwana 29, saura kwanaki 5 watan ya cika in ya kasance ya cika 30. To sai Jabir ya ci gaba da cewa wasaqa hadiyan, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koro hadaya tun daga Zulhulaifa. To wannan na daga abin da ya hana Annabi ya warware aikin hajjin shi ya maida shi tamattu'i kamar yadda ya ainihin umarci sahabbai, domin mutumin da ya koro hadaya daga wajen harami, to wannan mutum wajibi ne akan shi, dole ne shi yayi aikin haji kiran, ma'ana in yayi umara dole ya zauna cikin aikayan haramar shi, ba zai warware haramar shi ba sai ranar sallah. To amma mutumin da bai koro hadayar shi ba, to in yaje ainihin umara sai ya ci gaba da huddar shi duk wanda ya saba ta yau da kullun, tamkar yana kasas yana gidan shi inda matar shi zai ci gaba da kusantarta. To ranar 8 da wata ga watan ainihin wato a Zulhijja, a lokacin ne kuma za a kintsa a fara shirye-shiryen hawa Arafa kashe gari ranar 9 ga wata, wanda ya daidai da ainihin wato watan shi Zulhijja din. To in mun fahimci wannan da kyau, wannan koro hadaya da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi daga haram, daga wajen harami, ina daga dalilan da suka hana shi warware aikin hajjin shi ya maida ita tamattu'i, kuma yace da a ce ya san zai yiwu ainihin wato ya kai shekara mai zuwa, to da ya warware aikin hajjin shi ya maida ita ainihin umara ya tamattu'i kenan. Yace to amma wannan doka tana kan shi ta ya koro hadaya daga wajen harami, duk wanda ya koro hadaya daga wajen harami dole ne ya ci gaba da aikin hajjin shi yadda ya fara, domin Qur'ani ya kafa mishi doka yace wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillahu, kar ku sake ku aska kanku ku shiga cikin harin halin halacci har sai wannan hadaya ta kai inda ya halatta a soke ta. To shine yace akwai doka Qur'ani na aiki akan shi. To amma sauran sahabbai waɗanda ba su koro dabbobinsu daga wajen harami ba, su suna da ƴancin su mai da hajjin su tamattu'i, amma da Annabi da sahabban da suka koro dabba daga wajen harami dole ne suka yi kirani. To daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo yayi nadama akan wannan ainihin wato koro hadaya da yayi, kamar yadda zamu zo zamu samu insha Allah, inda yake cewa law istaqbaltu min amri mastadabartu lam asuqil hadiya, yace da a ce na san cewa zan kai baɗi ai da ban koro hadaya ba ni ma. To shi yasa wannan mas'ala ta rashin sanin cewa, ta rashin kasancewa ba zai kai baɗi ba, duk ita ce ta kawo koro hadaya da kuma kin warwarewa, wanda wannan shine ya haifar da ainihin dan takaddama da aka samu na rashin fahimta, saboda al'amarin da ya kawo sahabbai ya saba wa abin da suka sani shine yin tamattu'i a cikin watannin aikin haji, sannan kuma da ya saba kuma shi bai yi yadda ya ce shi ba, sai ya ci gaba kamar yadda suka saba tun a jahiliya. Mun fahimci wannan ko? Shine Jabiru yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koro hadaya daga wajen harami. To ko abu ne wanda shari'a take so ka koro hadaya daga wajen harami? Ai tunda Annabi yana dama akan haka ba a son haka kenan, abu na farko kenan. Abu na biyu kuma Annabi ya shafa wannan nau'in aikin haji shine kirani balle ifradi. To ashe alhamdulillah, musamman yanzu mu mutanen Afirka zaka samu dama mafi yawancin mutamattu'i muke, mutum zai tafi ba wanda zai sai ainihin ragon shi tun daga ƴan awaki ta tudun wadanan ya kikide shi akai kam akai tafi a tafi Kaduna a hau jirgin sama da rago, waye zai wannan aikin? Ba wanda zai haka. Shi yasa kana isa sai ka je sai ka ainihin wato umara, in ka gama umaraka lokacin ainihin ka ci gaba da huddarka, daga baya kuma ka zo kai aikin haji, shine sai ka sai dabba sai ka yanka hadaya saboda wannan tamattu'i da kai. wannan dabba in baka samu damar siyan ta ba sai kai azumi guda uku a can Makka guda bakwai kuma sai ka bari sai in ka dawo nan gida to abin da yake sunna gare ka kenan Jabiru yace fa kharajna ma'ahu muka fito tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ma'anan nisa'i wal wildani tare da mu da mata da yara duk baki ɗaya mu ainihin muka taho ma'ana Jabir yana ba mu labari dama yace Madina ta cika to maza da mata da yara da manya duk baki ɗaya suka tarkato suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa yana gwagwarmayar yayi aikin haji irin na Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan waɗanda ke rayuwa tare da Annabi kenan amma kokari suke su irin na Annabi ashe ba mu yafi cancantar mu gwagwarmayar mu gano na Annabi ba mu da muka yi nisa da shi to amma fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ba wai idanuwan ne suke makancewa ba zuciyar ce take makancewa in ba haka ba wannan abu ne wanda yake asarari mutanen da suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba su garantin cewa su ɗan aljanna ne me ya rage kuma amma gwagwarmaya suke su irin nashi ina mu da yake ba tare muke da shi ba sannan ba mu da garanti akan aljanna mu muka fi cancanta mu wannan gwagwarmayar Allah ya shiryar da mu to dangane da mata da yara da Jabiru yace shine malan cikin ta'liqin da yace qala ibn al-munzir Abubakar ibn al-munzir wani babban malami ne na ba mu labarin shi ka dan ajiya cewa yana daya daga cikin manyan malaman da suka karantar da ibn abi zaid al-qayrawani mai risala to yana da littafi al-ishraf ala madhahib ahli al-ilmi duk inda malamai suka saba sai kawo malamai sun saba kaza sun ce kaza sun ce kaza wani lokacin ya tabbatar da abin da yake daidai wani lokacin kuma ya barka kai ka tabbatar da kanka wannan littafi an buga shi a cikin mujalladi biyu yana da littafi al-ijma'u shi kuma littafi ne karami haka zai kawo maka malamai sun hadu a wuri kaza sun hadu akan kaza sun hadu akan kaza to Abubakar ibn al-Munzir yace kullu man hafiztu anhu min ahli al-ilmi duk malaman da na haddato ilimi daga wurin su cikin malamai yara ar-ramya an as-sabiyyi alladhi la yaqdiru 'ala ar-ramyi suka ce yaro karami da ba zai iya yin jifan shedan ba to ya halatta ainihin a samu wani sai ya mishi don an tafi aikin Makka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamu da wasu tawaga sun ji labarin Annabi ya fito aikin Makka sun taho ba su iso su riske shi a Madina ba sai suka hadu a hanya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamu da waɗannan mutane yace waɗannan mutane ne ku suka ce mu musulmi ne daga gari kaza 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 da yake musulunci addini ne mai yanci kai kuma wane ne kai yace ni kuma ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda ina da fatawa ga manzon Allah me ya rage ai sai gabatarwa sai wata mata ta dago wani yaro na ta bai balaga ba tace wannan in yi aikin hajji hajjin shi yayi sai ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallama yace eh hajjin shi yayi yace kuma ke ma kina da lada wannan ya nuna mana yaro karami in ya hajji hajjin yayi me ake nufi da yayi za a rubuta mishi ladan wannan aikin hajji tsaf sai a aje gefe guda ran da ya balaga sai a dawo da wannan lada ya shiga cikin file din shi na rubutun ayyuka to amma tunda yayi a lokacin da bai balaga bane bai dauke mishi hajjin shi da Allah ya farlanta mai ba matakai ya samu hali sai ya je ya sake to in ka dauki yaranka ya kamata mutane su lura da waɗannan abubuwa jiya ne mun fita karatu ma wani yake tambaya wai an ce wai a rinka kore yara daga masallaci muka ce a'a a rinka jawo yara masallaci haka ake so ba a kore su ba korar yara cikin masallaci bid'a ne hadisin da yazo akan haka cewa ku nesanta masallacin ku daga mahaukata da yara wannan hadisin mahaukaci ne ai mun fahimci wannan da kyau ko masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama hajjarire mace za ta goyo jaririnta ta zo da shi masallaci Annabi na sallah in ji yaro ya fashi da kuka sai ta kai ta sallah ta sauri ta lallashe shi ta bashi ruwa ko ta bashi abinci ko ta bashi mama ana shigar da yara ga yara suna wasa a masallacin Annabi ranar sallah to wannan na daga ai abin da kullun ake gaya mutane al-asaru sayyi mummunan tasiri da hadisan ƙarya da masu rauni suka yi a cikin al'umma in ba haka ba yaro in yazo masallaci in karami ne mara wayau sai ku tattara su can ƙarshen masallaci in yayi wayau ya zama mumayyazi yadda za a shiga sahu da dan shekara 80 ko 100 haka za a shiga da shi in ya shiga kuma baka isa ka fusgo shi badda kai babba kana son zuwa ka samu sahun farko zo da wuri in ba haka ba yadda yake dan karami din nan ka bar shi haka shi da yake karami sallar bata haukan shi ba har ya gane falalar ya zo ya kama wuri a sahun farko kai da kake abin ya kama ka kuma kai baka gane wannan falalar ba ai ya kamata a ladabtar da kai ka zauna a baya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to haka yaro za ku ga cewa mutanen kasashen India Pakistan Bangladesh sauran kasashe na musulunci sai ka ga mutun ya tafi aikin maka ya tafi da yaran shi saboda me saboda ka saba mishi da ibada ta musulunci an fahimci wannan da kyau jama'a to shine aka ce in aka je da yaro karami da ba zai iya yin aikin a jifan sheitan ba gashi an je da shi aikin haji shine yace duk baki ɗaya malaman da ya sani sun ce babu laifi za a iya mishi kana ibn umar yaf'alu zalika abdullahi dan umar ya kasance yana aikata haka in yaje da yaro karami wanda ba zai iya ba sai ya mishi sahabi ne wa bihi qala ata'un wa az-zuhri ata'u ibn abi rabah da al-imam az-zuhri wa malik wa shafi'i wa ishaq duk waɗannan manyan malamai da zuhri da malik da shafi'i da ishaq duk baki ɗaya suka ce ya halatta yaro dan karami a yi mishi ainihin jifan sheidan idan ba zai iya ba dangane da ainihin yaro kenan amma mata dangane da yin talbiyyar sufa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik al-imam at-tirmidhi yace wa qad ajma'a ahlul ilmi ala anna al-mar'ata la yulabbi anha ghayruha malaman musulunci baki daya sun hada kan cewa mace wani ba zai mata talbiya ba ta yi abatta da kanta hiya tulabbi an nafsiha da kanta zati wa yukrahu laha raf'u sauti bit talbiya amma an karhanta mata ta daga murya ta wajen yin talbiya din kamar yadda namiji zai daga namiji kam zai daga sautin shi sosai amma mace sai ta yi kasa kasa mun fahimci wannan munasaba akan wannan dangane da shigar da mace za ta yi wajen aikin haji da muka yi bayani a jiya kadai abinda ba mu bayyana ba shine in mace za ta sanya kayan aikin haji za ta sanya hijabin ta za ta sa irin na yau da kullun ne wannan da ta saba sawa baki ne ja ne kore ne yalo ne ita kowanne iri za ta iya sawa amma a tabbatar da cewa dai in riga ce za ta sa mai fadi mai kauri wadda ta dira har kasa wadda akalla za ta ja kasa ta rufe digadiganta daidai da dani daya ko kuma daidai da kamo guda saboda hadisin ummu salama ta tace ya rasulullahi ka ce mu rinka sanya ainihin wato rigan mu dani guda muna karawa haka kamar tsawon ta inci 50 ne sai ka sa mata 55 sauran biyar din ya rinka jan kasa duk abin da ya biyo bayan wannan zai tsarkake shi insha Allah to sai ummu salama ta ce ya rasulullahi ai in muna tafiya muna daga kafa kuma ai wannan dan karin da muka yi ma zai bayyana kafan mu sai yace izan jarrihi shibran jirrihi zira'an to ki sa kamo guda kamar inci 20 kenan duk yana kasa wai zai ganta ya sha'awa mun fahimta to amma ta dage can ana hango cinyarta ko ana hango kafarta shikenan dole ne a bita da kallo to wannan kenan amma dangane da abin da ya shafi safar hannu ko kuma abin da zai lullube fuskarta to tana aikin haji za ta cire wannan ma'ana in matarka don in so samu ne waɗannan mata namu fa kowa ya rinka matar shi ne kadi da kafazin ma'ana ka sanya mata wannan din nan da za ta yi irin wanda ƴaƴan Hausa ke tunan Yarabawa shi yafi falalafa zaka ji yana cewa mata kulle kulle idan ki shi woshi ba mata kulle bace wannan wanda za a rufe din nan haka sai dai a rinka hangen idan ta kamar buzu din nan to yafi kyau fiye da wannan da ake buɗe fuska din amma in fuskar ta babu ado wasu malamai suka ce ba laifi ta bayyana amma matakar fuskar ta da ado to haramun ne ta ainihin bayyana jama'a mun fahimci wannan to amma inda za ta kawo ta rufe wani yadi ko da babu ado din to wannan shine yafi mata falala haka safar hannu to in ya kasance tana aikin haji ko da tana sa wannan na fuska din za ta cire na hannun shi ma ko da tana sawa jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to wannan shine ainihin a takaicen takaitawa dangane da abin da Jabir yace har da mata da yara aka fito Jabir yace hatta ataina zal hulaifa muka taho tinkistin daga madina har sai da muka zo zul hulaifa inda mutan madina ke daukar miqati fa waladat asma'u bintu umays muhammad ibn abi bakr sai asma'u yar umays sai ta haifi muhammad dan abubakar matar sayyidina abubakar siddiq ta taho dama da tsohon ciki ana zuwa wannan wuri na ainihin zul hulaifa sai ta haihu wa ta haifa shine muhammad dan abubakar siddiq shine zaka ji abdurrahman ibn al-qasim ibn muhammad zaka ji so da dama imamu malik yana da wani malami mai suna al-qasim dan muhammad ko kuma abdurrahman imam malik yana da al-majiri abdurrahman dan qasim yana da kuma malami mai suna abdurrahman dan qasim to duk sanda kaji abdurrahman dan qasim to qasim dan muhammad to wannan muhammad din shine wannan zaka ji so da yawa a cikin muwatta haddathana al-qasim ibn muhammad ko abdurrahman ibn al-qasim ibn muhammad Abdurrahman dan Qasim dan Muhammad to wannan Muhammadu shine ainihin aka haifa a daidai wannan wurin to da ta haife shi kaga cikin hikimar Allah duk al'amuran da za su iya faruwa ga musulmi in mas'ala ta taso musu bayan annabi sai kaga mas'ala ta faru a lokacin annabi dan a sanar da za a warware ta yanzu da a ce wata mace bata taba haihuwa an tafi aikin Makka ba to yanzu duk malamai kowa zai zara kansa kalin kokarin shi ne kai ta tunanin ina za a samu mafita. To amma yanzu tun daga shi ta haihu, to in annabi ya bada fatawa shikenan sai kowa ya janye alƙalamin shi sai na annabi. Fa arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kaifa asna'u, sai ta aika manzon Allah, to gashi na haihu yanzu, gashi kuma mun zo daidai wurin daukar harama, yaya zan yi? Fa qala, sai annabi yace igtasili, ki wanka, ba wankan haihuwa ba, dan jinin haihuwa bai dauke ba, amma wankan daukan harama. Wastaghfiri bi thawbin, sannan ki samu wani tsumma ki kunzugu, kunzugu irin yadda mata ke a zamanin da, ko kuma a yanzu da suke amfani da wannan paper, wannan takarda, ai wannan auduga, to sai ta sanya wa ahrimi, sai ki dauki haramarki. Wannan jini da yake zubar miki na haihuwa ba zai hana ki dauka haramar aikin hajji ba, sai dai in an shiga kasar Makka kai ba za ta yi tawafi ba, duk ayyukan da ake na aikin hajji za ta yi, amma ba za ta yi tawafi ba, ba za ta yi sallah ba, saboda mai, saboda ga wannan jini na haihuwa tana fama da shi, amma ba zai hana ta dauki harama ba. Mun fahimci wannan? Fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil masjidi, annabi ya salla a masallacin Dhul Hulaifa, wa huwa samitun, ya zauna ya shiru bai fara talbiya ba. To kaji kai alhaji, in aka je wurin da ake daukan harama, yana daga cikin sunna za a yi sallah raka'a biyu. To yanzu sai masala ta zama kai mutumin Najeriya ko mutumin Afrika ko wanda yake yammacin duniya, miƙatin ka yana cikin ruwa, to a ina za a yi wannan sallah raka'a biyu kenan? Mun fahimta? To kaga inda mas'ala ta taso, shikenan sai ka dauki, sai ka sanya kayan haramarka, kayi alwala, kayi sallah, zaka iya a cikin jirgin ruwa, a cikin jirgin sama ana tafiya, zaka iya yi, za kuma ka iya yi tun kafin ainihin aho jirgin sama din, sai ka yi da nufin wannan ainihin sallah nafila raka'a biyu, ka zauna akan kujerar jirgin samanka, ana zuwa daidai wannan wuri aka ce an zo wurin kyas, saboda tafiyar jirgin sama na da gaggawa, dab da a zo sai kai sauri, sai kai labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj, sannan sai ka ci gaba labbaika allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, kowa zai rinka yin nashi, ba wai za a samu wani ne yana bayawa saura na amshe ba. Summa al-ihramu, to sai kuma ainihin wato sanya harama, ma'ana harama shine daukar wannan kaya na harama, mutun ya sanya su, sannan da kuma azama akan cewa to yanzu fa ka shiga cikin aikin hajji gadan-gadan, shine harama din. A lokacin da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi harama din, sai da ya wanka ya sanya turare, aka ce Aisha ce ma ta rinka dibo turaren tana shafa mishi, har sai da ta shafa mishi, don yana cikin tabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallama, yakan raba gashin kanshi ya watsu wani dama haka wani hagu, to Aisha ta sanya mishi wannan turare har ana ganin shi bayan kwana uku ma da yin harama din. Ma'ana zaka iya sanya turare din kafin kai wanka, yadda in ka zo kai wanka zai zanda sauran kanshin wannan turare tare da kai. Summa rakibal qaswa'a, sa'annan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hawa dabbar shi mai suna al qaswa'a, tana da wasu sunayen daban-daban da wannan, akwai al adba'u da kuma al jada'u, wannan sunan taguwa ce ko kuma taguwannin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Hatta idha stawat bihi naqatuhu alal bayda'i, har sai da wannan taguwa tashi ta daidaitu da shi akan hanya, to ma'ana kamar kai ma yanzu kenan, sai wannan abin hawa naka ya hau kan hanya ya tabbata, sa'annan zaka fara yin talbiya din. Ahala bil hajji, sai annabi ya daga muryar shi da harama aikin hajji. Wa fi riwaya, a wata riwaya afrada al hajja, sai ya dauki harama da hajji kadai, wa huwa wa ashabuhu, shi da sahabban shi. To a cikin wannan riwaya mai bamu labarin ya bada labarin abin da ya ji ne, amma a cikin wata riwayar ainihin an samu bayanan cewa ba wai hajji ce kadai annabi ya dauka ba, don an ce hajji kawai ya nuna ifradi kenan, amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata ainihin cewa qirani yayi sallallahu alaihi wasallama, shine gashi a kasa malam yace wa fil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallama ahrama bil hajji wahdahu, wannan hadisi ya nuna annabi ya dauki niyya aikin hajji ne kadai, shine ifradi. Lakinna fi hadisi anas wa ghairihi fi sahihaini wa ghairihima annahu sallallahu alaihi wasallama ahala bil hajji wal umra ma'an wa huwa sahihu kama bayyanahu ibn al qayyim fi zad al ma'ad, yace amma kuma hadisi ya zo sahihi cikin Bukhari da Muslim da waɗansu littattafan. Anas yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki ainihin harama aikin hajji ne da umara a lokaci guda. Malam yace wannan magana ita ce daidai kamar yadda babban malami Ibn al-Qayyim ya bada labari, wa saqa fihi nahwa 20 hadisan an nahwa 20 sahabiyan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama hajja qarinan, malamin ya kawo hadisai kamar guda 20 daga kwatankwacin sahabbai 20 duk baki ɗaya suka ce annabi ya aikin hajji qirani ne. فليراجعه من شاء التوسع في التحقيق, الشيخ محمد ناصر الدين الألباني yace wanda ke sanya ga yalwatawa wajen bayanin tabbatar da gaskiya ya koma ya duba wannan littafi Zadul Ma'ad. وقد فاته قول عائشة يتي أما تكين هجوجين دي ابن القيم يكما تيكفا cewa annabi ya yi aikin hajji ta kirani ne. Akwai hadisi guda ɗaya da Aisha ta faɗi shine Ibn al-Qayyim bai kawo ba. Aisha ta ce ya Rasulullahi atantaliquna bi hajjin wa umra wa antaliqu bi hajjin, ya manzon Allah dukkanku za ku tafi da hajji da umara, ne kuma in tafi da hajji. Wannan ya nuna annabi ya yi hajji ne da umara kenan, tunda ta ce gashi za ku tafi. Wa huwa inda al-Bukhari wa Ahmad min hadith Jabir nafsihi, yace wannan hadisi Bukhari da Ahmad sun ruwaito shi daga shi kanshi Jabir. Wa huwa nassun fil mas'ala, yace wannan hadisi nassi ne karara akan wannan mas'ala. To shine ya ci gaba da kawo dalilan da yasa, me yasa to a wannan riwaya Jabir yace aikin haji, aka ce me yawa cikin daliban ne wani iyakar kalmar da yaji kenan, dan haka ya bayar da labari. To a malaman hadisi suna da ka'ida, idan ajin ku daya da wannan shi yazo yace malam yace farallan alwala guda shida, kai kuma kazo kace malam yace guda bakwai, sai aka dube ku dukkan ku baki ɗaya mutanen kirki ne, sai a ce mai yiwuwa wata ran malam ya takaita bayanai ne, wata ran kuma ya tsaya ya bude mas'ala ai ya kai guda bakwai din, don haka wancan da ya kai bakwai din nan sai a ce ƙarin ilimi ne, don haka sai a karba. Allah ya shirye da mu. Qala Jabirun, Jabiru yace fa nazartu ila maddi basari, na kalli iyakar gani na haka, duk inda ya daga idan shi iyakar ganin shi daga gaba, min bayni yadayhi min rakibin wa mashin, yace duk inda ya daga ya kalla gaban annabi sallallahu alaihi wasallama, tun daga waɗanda ke hayakan abin hawa da waɗanda suke a tafi a ƙasa, wa an yaminihi misla zalika, in na kalli gaba iyakar gani na mutane ne, in na kalli dama da ni iyakar gani na haka ne mutane, wa an yasarihi misla zalika, iyakar gani na hagu da annabi mutane ne, ma'ana ga mutane nan sun kewaye annabi kawai, duk duniyar musulunci kusan an taru, ko ta ina mutane kake gani. Wa min khalfihi misla zalika, yace bayan annabi ma haka jama'a suke iyakar gani na. Wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina adhhurina wa alaihi yanzilul qur'anu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gaban mu, yana tafiya qur'ani na sauka gare shi. Wa huwa ya'rifu ta'awilahu, annabi yana sane da fassara alqur'ani. Wama amilna bihi min shay'in amilna bihi, duk abinda wama amila bihi min shay'in amilna bihi, duk abinda ma'aiki ya aikata shine zamu aikata. To a karkashin wannan gabobi da muka karanta akwai sharhi masu amfani guda biyu da malam ya fitar. Magana ta farko da Jabir yace in na kalli gaban annabi sai in ga mahaya da matafiya. To game da matafiya din nan, ina hukuncin aikin hajji akan wani abu ko kuma a ƙasa? To shine malam ya tattauna wannan mas'ala yace qala an-nawawi ma mukhtasaruhu, ga abin da Nawawi ya faɗi a takaice, yace fihi jawazul hajji rakiban wa mashiyan, wannan ya nuna ya halatta ka tafi aikin hajji ko akan abin hawa ko a ƙasa. Wa huwa mujma'un alaihi, malamai sun haɗu akan haka. Waqtalifa fil afdal minhuma, sai akai sabani wanne ne yafi falala, tafiya aikin hajji a ƙasa ko ko abin hawa. Fa qala jumhurul ulama'i, mafi yawancin malamai suka ce ar-rukubu afdalu, ka tafi akan wani abu shine yafi falala. Me yasa? Iqtida'an bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, saboda koyi da annabi, domin wannan wahala da zaka ce bari ka sha wahala ka tafi a ƙasa, to a ina wannan wahala ta samo asali? Wannan wahala babu bautar Allah cikin ta, tunda da bautar Allah cikin ta da annabi ya tafi a ƙasa, amma tunda ya hau dabba shi kai ma ka hau abin hawa. To wasu malamai suka ce wannan shi yafi falala. Wali annahu a'wanu lahu ala wadha'ifi manasikihi, yace kuma saboda wannan shi zai fite maka mutum wajen idar da ayyukan aikin hajjin shi. Wali annahu aksaru nafaqa, kuma wannan zai sa mutum ya kashe kuɗi da yawa, kashe kuɗinka da yawa a aikin maka, wajen gudanar da aikin maka shi zai ƙara ladanka. Wa qala Dawud, amma al-imamu Dawud az-zahiri, shugaban mazhabin zahiriya, mazhabin zahiriya wani mazhabi ne wanda ya ginu akan ɗaukan nassoshi na alqur'ani da hadisai zahirin su su aiki da su. So da dama wani lokacin ma ba su cika son su hada wannan hadisi da wannan hadisi ba, sai su ɗauki wannan hadisi kwaya ɗaya sai su kafe hukunci a kan shi, ko da ike da wata ma'ana wadda za ta fi dacewa da hadisin, sukan dace akan mas'aloli, to amma akan samu kuskure tare da su. To al-imamu Dawud az-zahiri yace mashiyan afdalu, tafiya aikin hajji a ƙasa shi yafi falala, dan me sai yace li mashaqqatihi, saboda wuya da mutum zai sha. Sai Nawawi yace wa hadha fasidun, wannan magana ta shi batacciya ce, li annal mashaqqa laysat, domin babu wani amfanin shan wahala, babu inda zaka ce wai saboda wahala don haka ka samu wani lada na musamman, domin ga annabi ya tafi akan abin hawa. jama'a mun fahimci wannan, to addinin musulunci in baka yi mishi fahimta haka ba, yanzu akwai in aka zo sallar juma'a ga zafin rana kamar irin yanzu, in ka ga da zafi ka kawo wani kyalle ka shimfiɗa ko ka jawo hancin rawaninka ka sa mana kai sujuda akai, sai wasu su ce ka bari goshinka ya ƙono, wannan shi zai fi sa ka samu lada, sai a ce wannan bid'a ce, domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akasin haka suke, in zafi ya zafi sai su jawo hancin rigarsu ko leɓa rauninsu sai su sa, sai su yi sujuda akai, kuma annabi ya sanda haka tunda bai hana su ba, yin haka daidai ne kenan. To so da dama mutane sukan fahimci wai ka tsaya ka baiwa kanka azaba wai shine bautar Allah. Saboda haka wata rana annabi yana tafiya sai ya ga wani mutum ana tafifita ya suma. Annabi ya ce lafiya, aka ce ai aikin hajji ya taho tafiya ne kuma ya ɗauki azumi, sai annabi ya ce laisa minal birri as-siyamu fi safar, ba shi cikin biyayyar Allah mutum ya ɗauki azumi a halin yana tafiya. To ga aya alqur'ani kuma ta ce wa anta sumu khairul lakum, da a ce za ku yi azumin a halin tafiya da shi ya fi falala. Da malamai suka tsaya suka auna waɗannan sai aka ga ai ga hadisi ya fassara waɗannan matsalolin guda biyu. Sahabbai suka ce mun kasance muna tafiya da watan azumi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda zai iya yin azumi cikinmu ya yi azumi, wanda ba zai iya ba kuma sai ya sha ruwa. To in za ka iya yin azumi a halin tafiya sai ka yi, in ba za ka iya azumi ba to ka sha ruwa shi ya fi falala, to shi ne ma'anar wancan hadisi. To haka wata ran annabi ya ga wani a tsaye ya makale kafa guda ɗaya haka yana langa a rana ga azumi kuma ya ɗauka. Annabi ya ce wancan mutumin lafiya, aka ce ai wannan abu wane kenan, abu Isra'il kenan, baban Isra'ila kenan, yau ya yi alkawarin a tsaye zai wuni kyam a rana na dukan shi kuma da azumi. Manzo Allah ya ce ku ce ya zo ya zauna ya sha inuwa sannan ya cika azumin shi, wannan rana da zai bari ta azabtar da shi ai babin Allah bane. To amma tunda azumi din bin Allah ne ya cika sa azumin shi, shi yasa akwai mutanen da basu fahimci addinin musulunci ba, sai suka je suka janye gado daga ɗakin su, suka janye katifa, suka janye fulo, sai a samu keso sai mutum ya kwanta wai babu fulo, wai shi bai zo jin daɗin duniya ba. In ka sake sai ka azabtar da kanka kuma ka je mala'iku su tike ka a kiyama. Duk abin da kake sani na jin daɗi ko na ci ko na sawa baki ɗaya abin da ake nufi da kai ka nemi abin da yake halal, matukar halal ne, to duk abin da zaka kwanta akai ya halatta. Matukar halal ne dauki ka sa, dauki ka ci, matukar halal ne. Haramun ce komai kankanta ta wannan bata halatta gare ka ba, Allah ya kiyaye. Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai yace wa minhu ta'lamu jawaza bal istihbab al-hajj rakiban sittaira, to daga nan ne zaka san cewa ya halatta ko kuma ma a ce abu ne wanda yake shari'a tana so mutum ya aikin hajji kenan a haya akan abun hawa kamar jirgin sama. Babu laifi ka hau jirgin sama ka tafi aikin hajji, khilafan liman yazunnu al-aqsa aqsa, yace sabanin wasu waɗanda suke tsammanin wai akasin haka shi yafi falala, wasu suna ganin bai halatta ka hau jirgin sama ka tafi aikin Makka ba. Wato in aka samu mutum ya zama bagidaje a cikin addini yana wahalar da waɗanda suka yarda da shi, mutum ya ce hawan mota ba kyau, hawa mashin ba kyau, jin rediyo ba kyau, saura agogo ba kyau, kaza ba kyau, kuma kana bincika aljihun shi suka samu nera, abin da ya waccan mota da mashin da agogo shi ya wannan nera, me kai waccan nera aljihun shi ita ya aka yi ta zama da kyau? Mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka ya kamata ka fahimci addinin musulunci, mota, jiragen sama da sauransu, waɗannan abubuwa tabbas ba su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama, amma alqur'ani ya yi mana ishara akan zuwansu, ya ba mu labari wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan, Allah ya ce da doki da jaki da alfadari duk baki ɗaya Allah ya halice su ku hau ku yi ado, sai kuma Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamuna, nan gaba Allah da bakinka ka hau ya duk kewaye tudun waɗannan da kai ba sai ka hau mashin ba. Wa yakhluqu ma la ta'lamuna, Allah zai halicci abin da ba ku sani ba. Ma mutanen da sun san za a halicci jirgin sama awa hudu ya kai ka Saudi Arabia, mun fahimta? To duk waɗannan abubuwa halal ne. Sai ya ce wa amma hadisu, to ka san manyan malaman hadisi in suna tafiya suna tafiya suka yi tuntube da wata matsala, me yawa mutane na kafa hujja da wani mataccen hadisi sai an zo an karkaba wannan hadisin. To akwai hadisai da mutane ke kafa hujja da su akan cewa tafiya aikin hajji a ƙasa yafi falala, shine malam zai bayyana waɗannan hadisai ƙarya ne kawai. Hadisin da aka ce inna lil hajjir rakib bi kulli khatwa takhtuha rahilatuhu 70 hasana, wanda yaje aikin hajji akan wani abin hawa to duk taku ɗaya da wannan dabba ta shi tai za a rubuta mai lada 70, wal mashi bi kulli khatwa yakhtuha 700 hasana, wanda kake taka diga digin shi kafar shi ya tafi to duk taku ɗaya da ya sai a rubuta mishi lada 700. To kaga wannan yana nuna inda haka ne to a kafa a kafa din yafi domin duk taku daya a kafa za a baka lada 700 in akan dabba ne ko taku daya za a baka 70 da a ce wannan hadisi ya inganta to da shikenan amma sai malam yace fa huwa ba'ifun wannan hadisi mai rauni ne la taqumu bihi hujjatuhu ba za a kafa hujja akan abin da ake son hujja da shi ba waruya bilafzi kuma an ruwaito shi da lafazin cewa lilmashi ajru 70 hajja wanda ya tafi a ƙasa yi aikin hajji to za a rubuta mai ladan hajji 70 walil rakibi ajru 30 hajja wanda ko ya ainihin wato tafi akan wani abin hawa to za a rubuta mai lada 30 wanda ya a ƙafa shi za a rubuta mai ladan hajji 70 wanda ya da abin hawa za a rubuta mai 30 da a ce haka ne to kaga da sai a ce yi da ƙafan yafi ko to sai malam yace wa huwa ashaddu dha'afan min al-awwal wannan hadisin ma yafi na farkon rauni ومن شاء الاطلاع عليهما wanda ke son ya leka ya ga yaya akai aka tattake wuri aka bayyana ilmance wadannan hadisi ba su inganta ba falyuraji kitabana malam yace sai koma littafin mu ya duba silsilatal ahadith ad-da'ifa sarkokin hadisan ƙarya da kuma mummunan tasirin su ga ainihin al'umma mun sha bayani akan wannan littafi daga lamba ta 496 zuwa 497 wadannan hadisi ba su inganta ba to akwai irin waɗannan hadisan suna da yawa sun shiga cikin kowace babi na fiqhun musulunci tun daga aqida har ibadoji har mu'amalat zaka je mutun yanzu yana ana cewa wai ana son kai sallah 40 a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da yazo mataccen hadisi ne ko sallah nawa ce ta samu da zaka yi aikin hajji baki ɗaya ma fa baka je Madina ba ba komai da zaka tafi aikin Makka ka kai tsaye daga Najeriya a wuce da kai Makka daga Makka kai tsaye a dawo da kai Najeriya aikin hajjin ka yayi ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama mustahabbi ne ba su daga cikin rukuni na aikin Makka ba abinda ake wanda yake shine cikamakon cikar aikin hajjin ka a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da aka kaga cewa wai annabi ya ce man hajja falam yazurni faqad jafani wanda ya hajji bai ziyarce ni ba to ya cuce ni ƙarya ne waɗanda suka kaga waɗannan hadisan su suka cuci ma'aiki saboda sun yi mishi ƙarya وقد صرح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مناسك الحج يجي ابن تيميه يا بينا اتكل لتاف في مناسك الحج ان الحكمه في هذه المساله تختلف باختلاف الناس دنگane da tafiya hajji din a kafa ko a ainihin abin hawa ibn tayyiyah yace ya danganta ga yadda yanayin mutanen yake fa minhum man yakunu hajjuhu rakiban afdal daga cikin su akwai wanda zai zama hajjin shi akan abin hawa yafi falala wa minhum man yakunu hajjuhu mashiyan afdal akwai wanda a kasa zai fi falala ina za a iya bambanta wannan matsalar wanda zai sharo tafiya daga nesa ya tafi makka ya tafi akan abin hawa yafi falala amma wanda yake kusa da makka da zai tafi a kasa din shikenan mun fahimci wannan da kyau ko قلت سي شي مالا يجي وها ولا الله هذا هو الاقرب الى الصواب ميوا wannan magana ya zama ita ce ta fi zama daidai mun fahimci wannan da kyau ko to kaji sharhi akan magana cewa cikin sahabban annabi akwai wanda yake a haye akwai kuma wanda yake a tafiye abinda muke so jama'a su fahimta duk abinda aka ce ya halatta in kaga wani ya dauki akasin abinda kai ka dauka babu zargi akan haka da a ce za a zo walima a kawo shinkafa a kawo tuwon masara a kawo tuwon dawa a kawo dan wake a kawo tubani da gauda kai ka dauki shinkafa kana ga kai dan birni ne wani ya je ya dauki plantain wani ya dauki kaza sai kaga wani ya dauki tuwon dawa miya kuka abinda yake so kenan karka aibanta shi shi yasa yana cikin sunna annabi in aka aje abinci in ba zai ci ba bai aibantawa domin wani kana aibanta wani bai amfani da ra'ayin shi kana cewa kai ni ban cin tuwon dawa shi ma sai ya ce shi ma baya ci kuma yana so to dan haka in aka aje abinci in baka ce alhamdulillah sai kai godiya ga Allah amma kai da Allah tuwon dawa yanzu sai gidadawa to shi kuma yana son ya ci abin shi tsakani da Allah amma yana tsoron ya zama ba gidaje shine Allah ya shiryar da mu to dangane da wannan fakara da Jabiru yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina azhurina manzon Allah yana gaban mu wa alaihi yanzilul qur'an qur'ani na sauka gare shi wa huwa ya'rifu ta'wilahu annabi na sane da ainihin fassara ta shi alqur'ani din wa ma amila bihi min shay'in amilna bihi duk abin da annabi ya aikata shi zamu aikata mun fahimta wannan ya nuna mana ashe annabi ke fassara alqur'ani ta wajen bayani da wajen aikin shi ashe koda kai kai wata fahimta daga alqur'ani in aka duba aka ga annabi bai aikata irin wannan fahimta ba kai ba za ka yi aiki da ita ba jama'a mun fahimci wannan to akan wannan mas'ala saboda muhimmancin ta sai malam yace fihi isharatu latifatu ila anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama huwa alladhi yubayyinu lis-sahaba ma nazala alaihi min alqur'an wannan na nuna mana cewa annabi shike bayyana wa sahabbai abin da ya sauka na alqur'ani wa annahu huwa wahdahu alladhi ya'rifu ta'wilahu wa tafsiruhu
haqqal ma'arifa, cewa kuma annabi shine kadai ya san cikakkiyar fassara wadda ta dace ga alqur'ani. Wa anna ghayrahu hatta min as-sahaba, wani kuma kowane ne koda daga cikin sahabbai, la yumkinuhu al-istighna'u an bayanihi sallallahu alaihi wasallama, kowane ne kai cikin sahabbai ba za ka ce ka wadatu qur'ani ya isa yi maka sharhin musulunci ba, babu ka buƙatar bayanin annabi, kowaye kai ko sahabbai. Ko sahabi bai isa ya ce zai dauki alqur'ani ba tare da ya bibiye maganganun manzon Allah ya fassara mai ba, sai ya fada kuskure. Walidhalika kana sahaba radiyallahu anhum, saboda haka sahabbai suka kasance Allah ya kara musu yarda, fi hadhihi al-hajja ka ghairiha min al-ibadat, a cikin wannan aikin haji da sauran duk wasu ibadoji kamar yadda suka saba, a yattabi'una khutahu, suna bibiyar sawun annabi ne daya bayan daya, fama amila bihi min shay'in amilu bihi, abinda annabi ya aikata sai su aikata, fasihi raddun zahirun ala fariqain minan nas, yace to wannan hadisi ya nuna mana akwai wasu mutane yan kungiya guda biyu, wannan hadisi ya nemi su raddi. Alif, bangare na farko na daga cikin waɗannan as-sufiyya, yan dariqa, masu bin dariqun sufaye, wannan hadisi ya nemi su raddi. Alladhina yastaghni ahaduhum an sunnati an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa hadihi wa bayanihi, waɗanda suke cewa ɗaya daga cikinsu ya ce ya wadatu, wai ba shi buƙatar sunnar annabi, ba shi buƙatar shiriya annabi, ba shi buƙatar wani bayani na annabi sallallahu alaihi wasallama, bima yaz'umunahu min al-ilmi al-ludani, saboda ainihin ilimin da suke riyawa wai al-ludani, wai ilimi ne wanda yake min ladun Allah, daga Allah yake zuwar maka kai tsaye. Alladhi yarmizu ilayhi ba'dhuhum biqawlihi, yadda zaka ji wani daga cikinsu yana cewa haddathani qalbi ar-rabbi, zuciyata ta bani labari daga ubangijina. Akwai sufa billahi al-azim ta so kungiya izala ne, wani kafircin fa ma ya kwanta wani abun ana son a bayyana shi, amma da aka fitini waɗannan mutane sai suka janye. A da wanda yake da jawahirul ma'ani duk zariyan nan har tabarruki za a rinka zuwa ci wurin shi. Akwai malami guda da yace min shine farkon wanda ya sai jawahirul ma'ani duk kasar Sokoto, duk baki ɗaya malamin da ya kwana Sokoto lokacin sai je ya karbi jawahir ma'anin ne, ya karba sai rungume haka, bai san bala'i yake rungumewa ba, sai rungume sansana ya sansana, yace wani sai ya kuru yace ko za a bashi ya kwana a gidan shi, aka ce ya je, yace bai bacci ba ranan saboda farin ciki, yau bala'i ya sauka gidan shi. Mun fahimta? To haka wallahi wasu kalmomin nasu tasowar da'awa da ake na sunna shine yasa ba su iya fadan su. Mutum sai ya ce maka zuciyata ce ta gaya min daga Allah, dan haka mun zo ayi da tafsirin Qurtubi nan a karkashin waɗannan matsalolin cikin suratu Al-Kahf, dangane da matsala annabi Khadir da shi da annabi Musa. Sai su ce wai manyan waliyan Allah ba su buƙatar wani abu na Al-Qur'ani ko hadisi, wai duk dokar da ta zo cikin Al-Qur'ani annabawa da sakararru ake wa aiki da ita, amma manyan waliyai bayan Allah su wannan kai tsaye suke ɗaukowa daga Allah, wai shine sai kawai su ji Allah na magana da su ta cikin zuciyarsu. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يقول بل زعم الشعراني في الطبقات الكبرى أكون شيطان مالني كن سندا ما قائد وجن كراتور محدثين دو واند بيان يزو كان شفظاء سوكي مشو كوركوتارن وانا شعراني دا مكتاني سكا قادل تتفنش أكسن والله الأزيم زنديكيني ينا دلتا في كشف الغمة wannan don ba kashiful gumma aka ce ba baka ganewa, wannan da ya kashiful gumma din nan zindiki ne addinin shi ɗaya da Fir'auna, kafa gane bayanin nan da kyau. Mun fahimta? Don a cikin wannan littafin nashi da zamu kawo at-tabaqatul kubra, ni ina nan da littafin amma wallahi yanzu sun boye littafin, sun boye littafin fiye da dan bala'in da ke cikin littafin yafi bala'in da ke cikin jawahirul ma'ani so 100,000. Sai ka samu littafin tukuna, wai dan sharri ya yi littafi ne wai at-tabaqatul kubra, manyan bayan Allah da suka taka matsayin da yafi kowanne girma, kamar da gaske sai fara jero Abubakar, Umar, Uthman, Aliyu, ai kaga fa biha wa ni'ima madalla. To amma da ya tafi dama mutun yazo zai ƙarya shedan da zai zalunci annabi Adam, cewa yake ci wannan bishiya Allah zai kore ka, cewa yan kace zaka zauna a ciki yaudara, sai da ya kawo waɗannan bayan Allah na gari sai ya fara kawo kazamai, sai ce akwai wani babban sufi saboda karama gidan karuwa yake zuwa ya zauna a kofar gida, an kaje kai zina ka fito sai zo ya shafa jikinka yake duk zinubanka an gafarta maka, sai ce wannan babban waliyin Allah ne. Akwai wani babban sufi da ya zo wata rana, ranar Juma'a, sunan shi Al-Sheikh Ibrahim Al-Uryan, sunan shi kenan Malam Ibrahim na tsirara mai tsiraici, sai ya zo ranar juma'a akan minbari ya hawo minbari tsirara yana khutuba tsirara yake khutuba wai sai a ce ai kai ku kuna amfani da ilimin zahiri ne wannan ilimi da kuke karanta Bukhari risala ahli riddiz zahiri ne su suna da badini ku ne ke ganin shi tsirara amma ba tsirara yake ba ga golayen shi fa kana gani tumatuma amma wai ba tsirara yake ba saboda Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau kun ga wannan daya kenan sa'annan akwai wani babban sheidani da ya kawo Aliyu Wahish wai babban waliyin Allah ne shi kuma wai da zaran ya ga wani ya dako irin yan tsofaffi masu dorawa jaki din nan kaya da ya ga wani tsoho ya dorowa jaki kaya in jaka ce sai ta magiye wannan tsoho sai ya sauke wa jakar kaya ya rike mishi kanta yayi lalata da ita sai ya ce wannan babban waliyin Allah ne kaji babban waliyin Allah yana zina da jaka akan titi kuma ku je ku samu littafin mana duk shehun dariqa in dai ya kai hamshaki a dariqa yana da wannan littafin amma yanzu sun boye amma mu muna da kofi ne kyau yana nan irin na da duk sun boye ba gaskiya kenan saboda annabi ya ce al ismu ma haka fi nafsika wa karhita an yattali' alaihi an-nas laifi shine abinda kai kanka bai zauna cikin zuciyarka daren ba kuma baka son mutane su gani duk sanda ka bude kwalban merinda kana sha ko kwalbar giya ka bude kwalbar giya kana sha kana hangen malamin ka sai ka jefar da ita cikin kwatami ko kana shan taba kana hangen malamin ka sai ka jefar ka share bakin ka ko ka gudu dan kai ya juwari me yasa saboda laifi ne kana zauna kana shan mirinda sai ka hangi malamin ka sai ka gyara zama ka ce shi ma bare mai kai daya ya sha ba haka bane dan me dan halal ne ashe duk abu yanzu wadanda ke sai da Bukhari an taba samun wani zamani a kasan nan an boye sahihul Bukhari ko muktasar to ashe gaskiya ne amma me yasa aka zo ake boye jawahirul maani fabaqatul kubra fatihur rabbani da wadannan sheidanin littafai sharri ne a cikin su kenan in ba haka ba in gaskiya ne ku bari asiya a fashe wa mutane mana to wannan fabaqatul kubra shine ya kawo wani sheidani wata ran ya hawo minbari ranar juma'a limamin juma'a ne sai ya khutuba daga cikin khutubar shi yace ashhadu alla ilaha lakum illa iblis alayhi salatu wassalam wai ya sheida ba ku da abin bauta da gaskiya sai Allah sai iblis kuma yace alayhi salatu wassalam baki dayan mutane sai suka ce kafara kafara wannan ya zama kafiri shi sha'arani fa yake bada labari da kanshi cikin wannan tabaqatul kubra sai zari takobin shi ya bi mutane da gudu sai suka watse kawai in tsaya kafiri ya maka mun makami a kamana sai dai zauna akan minbari sai sha'arani ya ce saboda karama a wannan ranar duk masallatan garin shi aka ga kuma yayi limanci gashi kuma a zauna a wuri daya amma duk shi yayi limanci yace kai har kaurukan ma da ke kusa da waɗannan ainihin gari duk baki daya shi yayi limanci to wannan tabaqatul kubra shine albani yake kafa maka hujja da shi cewa gashi shi wannan sha'arani har yana riya anna ahada shuyukhihi almajdhubin daya daga cikin shehunan shi tabaqu sai a shekul albani yace tabaqu dan tabaqu ne والذي يتربى هو عنهم الشيخ الالباني yace wanda shi sha'arani yake cewa radiyallahu anhum dan shegantaka an yaroito maganarsa sai yace radiyallahu anhum wai Allah yarda da su kaji fa kana yaqra'u qur'anan wai wannan shehu nashi yana karanta wani qur'ani ghaira qur'anina ba irin namu qur'anin ba wa yahdi sawaba tilawatihi li amwatil muslimin kuma yana sadaukar da ladan karatun ga matattun musulmi wani qur'ani daban yake karanta ba irin qur'aninmu ba wannan littafi tabaqatul kubra muna fatan koda baka same shi duka ba kazo sai ai maka photo stat na wasu wurare ka gani wallahi zaka tabbatar mutanen nan dole ne su ji kunya to abinda ake gugurmaya kenan dan menene za a yi wannan yaki ai dauki ba dadi a kwato mutane daga waɗannan bala'i da aka zuba su a ciki kuma azo za a yi sunna kuma ku ce a banda kaza wallahi faufo ba zai yiwu ba in dai kaga ji koma can su ci gaba da tasa kafilin zikiri kashi na farko kenan waɗanda ba sa aiki da alqur'anin balle sunna to wannan hadisi na raddi gare su domin ga sahabbai sun ce abinda annabi ya aikata na alqur'ani shi suke aikatawa ba kashi na biyu mallan yace fa'ifatun yusammuna ayusammuna anfusuhum bilqur'aniyin akwai kuma waɗanda suke kiran kansu su masu aiki da alqur'ani ne kai ba ruwansu da hadisi waɗannan sun bayyana wasu ma daga cikin su ƴan uwanmu ne ƴan izala suka yi ridda suka zama kafirai suka koma suka kama wannan aqida suna nan sun yi cincirindo a Kaduna amma nan da suka zo zariya fakafallahu almu'minin alqital sai suka shallaka can shika can bayan gari to suna nan irin su ba su karatun tahiyya a sallah ba su salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wai su qur'ani kawai suke aiki da shi mace in tana haila ko tana jinin nifasi za ta yi sallah duk ba wani abu dangane da wannan to irin waɗannan ne yanzu a Sheikhul Albani zai taba su yace wal qur'anu minhum bari'un Qur'anin da suke cewa da shi kadai suke aiki ba ruwan Qur'ani da su yaz'umuna suna riya cewa Allah hajata bihim li fahmil Qur'ani ila sunnati nabiy alayhi salatu wasalam wai su ba su da wata bukata dangane da fahimta alqur'ani ba su da wata bukata ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wa yakfi fi zalika li ma'rifa bil lughati al arabiyya wai kawai indai ka san larabci wa adabi hada kaidojin larabci kawai shikenan zaka fahimta alqur'ani to ranan ai mun buga misalai suna da yawa qur'ani ya zo da kalmomi da dama wadanda yake indai dan ta tsurar larabci ne kawai zaka bi baka iya fahimtar shi domin sallah a harshen balarabe bai taba sanin wani abu sallah ruku'u da sujuda ba sai da Muhammadu manzon Allah ya zo da ita don aka ce a ka'idar larabci ake son ka san sallah to sallah addu'a shine Allah yake khudh min amwalihim sadaqatan to tahhirhum biha wa tuzakkihim sai Allah yake wasalli alaihim ka karbi zakka daga dukiyarsu ka tsarkake su sai Allah yake wasalli alaihim kai musu sallah ruku'u da sujuda addu'a to sallah a can kuma Allah ya zo yace wa qimus salata to sai a ce kuma ainihin addu'a to wannan sallah ta ruku'u da sujuda a ina aka samu bayanin ta ba a samu bayanin ta ba sai daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallam wai har sai suka ji suna cewa ai annabi ya ce duk wani hadisi da aka zo muku da shi ku gwada shi da alqur'ani in ya daidai da alqur'ani ku dauka in bai daidai ba ku watsar da shi wannan hadisi matacce ne kaje ka dauki littafin al-Imam Suyuti mai suna Miftahul Janna fil ihtijaj bis sunna wannan hadisi matacce ne annabi bai faɗi haka ba kuma babu wani hadisi sahihi da ya saba wa alqur'ani sai dai a samu sabani a cikin kwakwalwarka mun fahimci wannan da kyau ko shine sai yake cewa ma anna hadha lam yakfi jabiran wa ashabahu kama arafta yace tare da cewa fahimtar larabci kadai bata wadatar wa jabir da shi da sauran abokan shi ba wajen sanin alqur'ani la siyama wa hum arabun aqha'un نزل القران بلغتهم مسمن سو تنتغري اللاربawa ne masu jabir sahabbai larabawa ne ko to amma gashi duk da fahimtar su ga larabci din nan bai ishe su fahimci alqur'ani ba sai kace sai annabi ya bayyana musu bainama hadhihi ta'ifa kulluhum tare da cewa wannan kungiya baki daya su wadancan dincin da ake ishara gare su aw julluhum ko kuma mafi yawancin su min al'ajin daga gwarawa ne mafi yawancin su wa kana min natijati za'mihim almazkur an kharaju anil islam ash-shaykh al-albani yace sakamakon wannan riyawar mugun aqida ta su da muka fadi suka fita daga musulunci waja'u bi dinin jadidin suka zo da addini sabo fa salatuhum ghayru salatina sallar su daban da sallar mu kuje shi ka suna nan za ku gansu akwai furbushin su a samuru sallar su daban da irin tamu komai namu daban da nasu sa'annan yace wa hajjuhum ghayru hajjina yadda suke yin haji ba irin namu ba wa sawmuhum ghayru sawmina yadda suke azumin su ba irin namu ba ash-shaykh al-albani yace wala adri la alla tauhidahum ghayru tauhidina ni ban ma sani ba mai wa tauhidin su ma ba irin namu bane wa qad nabagha ha'ula'i fil hind yace a kasar india aka fara samun wadannan mutane summa sarrat fitnatuhum ila misr wa suriya sannan daga baya aka zo aka samu fitinar su ta gangaro kasar masar har ta zo kasar siriya wa kuntu qara'atu lahum kitaban yace na karanta wani littafi nasu bismiddin sunan littafin kenan addinu laysa alaihi ismu muallifihi yace wannan littafi ba a rubuta sunan wanda ya rubuta shi ba man qara'ahu arafa minhu dalalihim yace wanda duk ya karanta wannan littafi zai san wadannan mutane sun bata karara wa khurujihim min addini kuma sun fita daga addinin musulunci kafallahu almuslimina sharra alfariqaini Allah ya kiyaye musulmi daga sharrin wadannan kungiyoyi biyu da wadannan alqur'aniyin da wadancan as-sufiya Allah ya kiyaye to kaji wannan kenan to Jabir ya ci gaba da bamu labari cewa fa ahala bit tauhidi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daga murya shi da kalmar tauhidi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daga murya shi yana cewa ina amsa kiranka ya Allah baka da abokin tarayya ina amsa kiranka lallai godiya da ni'ima duk baki ɗaya naka ne sarauta ma taka ce kuma baka da abokin tarayya wa ahalan nasu bi hadha alladhi yahulluna bihi mutane ma suka daga sautin su suna ainihin yin irin wannan talbiya wa fi riwaya a wata riwaya walabban nasu mutane suka yi talbiya wan nasu yaziduna amma sai mutane suka rinka karawa shi dai annabi yana tsayawa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak amma su mutane sai suka rinka karawa suna cewa labbaika zal ma'arij labbaika zal fawadil, ya Allah muna amsa kiranka kai ne mai darajoji madaukaka kai ne mai falaloli masu yawa. Falam yarudda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alaihim shay'a, annabi bai mayan musu da komai ba, bai karbi wannan nasu ya ci gaba da yi ba kuma bai hana su ba. To shine sai malam yace hadha yadullu ala jawazi ziyada ala talbiyatin nabawiyya, wannan ya nuna kenan babu laifi dan an yi kari akan wanda annabi yayi, li iqrarihi sallallahu alaihi wa sallama lahum alaiha, saboda annabi yayi shiru da bai yadda ba da ya hana su. Mun fahimta. لكن الفقرة التي بعدها تدل على أن الاكتفاء بتلبيته صلى الله عليه وسلم أفضل. سيديكما أتايا أكنت أن نبشي ففللا لملازمته صلى الله عليه وسلم على حسب ود أن نبي أتايا أكنتاش. وبه قال مالك هكا إمام مالك يفأي والشافعي ود الإمام الشافعي. وقد روى أحمد عن ابن عباس أنه قال ابن عباس كما يد إمام أحمد يرويت يتي انتهي إليها فإنها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ka tsaya akan wannan talbiya domin ita ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wa sahaha sanaduhu ba'd al-mu'asirina, yace an samu wani daga cikin malamai ya inganta isnadin wannan magana ta Ibn Abbas. Wa fihi man kana ikhtalaqa, yace ko da yake a cikin isnadin akwai wanda an samu canjin ainihin hadda game da rayuwar shi a ƙarshe. Wa qad sahha an abi huraira, yace amma ya tabbata daga Abu Huraira annahu kana min talbiyatihi alaihi salam labbaika ilahal haqq, cewa yana daga cikin talbiyar annabi, annabi yakan yi labbaika ilahal haq, ina amsa kiranka ya Allah kai ne ubangijin gaskiya. Rawahu an-nasa'i wa ghayruhu, al-imam an-nasa'i da wani malamin suka ruwaito wannan. Wat talbiyatu hiya ijabatu da'awati Allah ta'ala li khalqihi hina da'ahum ila hajj baitihi, mecece talbiya? Ita ce amsa kiran Allah madaukaki da Allah yayi wa bayin shi lokacin da aka gama ginin wannan daki, ala lisan khalilihi abi saharshan annabi Ibrahim, da annabi Ibrahim ya gama ginin ɗakin Allah ya sa ya kirayi mutane baki daya. To duk sanda kake cewa labbaika, kana amsa wannan kira da Allah ya maka ne ta harshen annabi Ibrahim. Wal mulabbi, in aka ce al mulabbi mai yin talbiya, huwa al mustaslimu, shine wanda ya sallama, al munqadu li ghairihi, wanda ya ainihin mika kanshi ga wani, kama yanqadu alladhi labbaba wa akhadha bi labbatihi, kamar yadda dama labb din shine kwala, in ka ci kwalan mutum ai ka gama cin dunin shi gaba daya, zaka iya jan shi. To kamar yadda wanda aka ci kwalan shi yake jayuwa, haka kake nuna ka jawo ga Allah. Wal ma'ana, ma'anarta ana mujibuka li da'awatika, Allah ina amsa kiranka. Mustalzimun li hukmika, kuma na ainihin mustaslimun li hukmika, kuma na ainihin sallama wa hukuncinka. Muti'un li amrika, kuma ni ne ta'a ne ga al'amarinka. Marratan ba'da marra, lokaci zuwa lokaci, duk sa'an da ka jawo ni zan jawo ya Allah. La azalu ala zalika, bazan gushe akan haka ba. Zakarahu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu, Ibn Taymiyyah shine ainihin ya faɗi wannan magana, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi. Walazima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama talbiyatahu, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya lazimci tashi talbiyar. Qala Jabir, kaga wannan ita ce faqara da yake faɗi, shi yana irin tashi talbiyar sahabbai suna yi amma suna ƙarawa, amma annabi sai ya tsaya akan tashi. Jabir yace wa nahnu naqulu, mu muna cewa labbaika allahumma labbaika bil hajji, ya Allah mun amsa kiranka da niyyar hajji. Nasruhu sirahan, muna daga muryar mu sosai. Lasna nanwi illa al hajj mufridan, ba abinda muke ainihin wato niyya sai hajji kawai, mufradan hajji kadai muke niyya. La nukhlituhu bi umra, a lokacin ba ma hada wannan niyya tamu da umara, saboda su suna ganin suna nan akan al'adan nan tasu ta jahiliya cewa ba kyau hada hajji da umara. Wa fi riwaya lasna na'riful umara, a wata riwaya yace ai ma mu bamu san yin umara a cikin ainihin waɗannan watanni ba. Wa fi ukhra, a cikin wata riwaya a'lalna ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallama bil hajj khalisan, mun dauki niyyar aikin hajji kadai mu sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama. Laysa ma'ahu ghayruhu, babu ainihin wani abu tare da wannan hajji. Khalisan wahdahu, ita aikin hajjin kadai muka dauka. Qala Jabir yace wa aqbalat Aisha bi umra, Aisha ma ta dauko niyyar umara. Hatta idha kanat bi sarif, har sai da tazo wani wuri da ake kiran shi sarif, arakat shikenan sai haila ta zo mata. Ma'ana sayyidatuna Aisha an taho tiryan an taho aikin Makka, har an riga an dauko wannan harama daga Dhulhulaifa, an wuto inda aka dauki harama, ana zuwa daidai wata anguwa da ake kira sarif, shikenan ainihin sai haila ta zo wa Aisha. Kaga duk waɗannan abubuwa kamar yadda na faɗi ɗazu, suna faruwa ne don ya zan ishara ga in sun faru gare mu yanzu ya za a yi. matarka ana cikin aikin hajji, in aikin in haila ta zo mata ko haihuwa ya za a yi, shine duk waɗannan abubuwa suka faru sai zama yadda za a warware matsala din. Allah ya shiryar da mu. Dukhulu makka wa tawaf, shiga makka da kuma tawaf. Hatta idza atayna albayta ma'ahu, Jabir yace har sai da muka isa ɗakin Ka'aba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, subha rabi'atin mabat min dhulhijja, wayewar garin rana ta hudu daga cikin ainihin watan dhulhijja. Dama sun fito ranar 25 ga wata, sun iso ranar 4 ga wata, sun yi kwana nawa kenan? In wancan wata yayi kwana 30, sun yi kwana 9. In yayi kwana 29, sun yi kwana 8 a hanya. Wa fi riwaya dakhalna makka, muka shiga makka, inda irtifa'in ad-duha, a lokacin da ainihin hantsi ya daga, a wannan lokacin suka shiga makka. Fa atan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama babal masjidi, fi annabi sallallahu alaihi wa sallama yaje kofar masallacin Ka'aba. Fa ana kharahilatahu, sai ya durkusar da raƙumashi, thumma dakhala al-masjida, ma'ana ya durkusar da ita ya daure ta, sannan ya shiga masallacin Ka'aba. Istalama ar-rukna, sai ya ainihin shafi ar-rukun, anan ar-rukun ake nufi, wa fi riwaya al-hajar al-aswad, wani dutse ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shafe shi. Thumma maba an yaminihi, sannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ainihin tafi ta dama da shi, sai ya fara ainihin tawafin ɗakin Ka'aba. Ma'ana yanzu an fara umara kenan, kana zuwa aikin makka, da kana zuwa makka za ka yi umara, sai zan ka yi ainihin wankanka na harama, ka shiga harama, sai ka yi alwala. Kana zuwa daga daidai hajar al-aswad ne za ka fara wannan tawafi kewaye ɗakin Ka'aba. Ibada ta farko da za ka fara shiga daga ka shiga shi ne tawafi, sai ka ainihin taɓa wannan hajar al-aswad. In so samu ne wannan hajar al-aswad, ka taɓa shi kuma ka sumbance shi. Mun fahimta? In bai yiwu ba, sai ka ainihin yi nuni gare shi, ko da hannunka ko da sanda. Duk sanda kai nunin nan, sai kai kabbara. Faramala, annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya sassarfa, hatta ada ilaihi salasan, annabi ya kewaya ainihin ɗakin Ka'aba so uku a cikin sassarfa, duk kewaya wanda yake a cikin sassarfa. Sassarfa ba tafiya a hankali ba, ba sauri ba, ba gudu ba, to tsakanin haka annabi ya kewaya so uku. Wa masha arba'an, sa'annan kuma ya kewaya tafiya sannu-sannu a hankali irin yau da kullum, ita kuma ainihin yayi guda hudu. Ala hayatihi, akan yadda ainihin wato tsarin halittar shi yake, ma'ana tsarin yadda tafiyar shi take, to sai ya wannan tawafi guda hudu. Sauran uku na fari kuma yayi su ainihin cikin safar.